Dangalin sandan jihar Borno ta sake jaddada da matsayinta na cewa mata 10 cikin 16 daga yan kungiyar Boko Haram suka saka ba jami'an yan sanda bane kuma ba matan jami'an su bane saban yadda wasu kafafen yada labarai ke yayatawa na cewa yan kungiyar Boko Haram sun saki wasu matan yan sanda guda 10 kwanaki biyu da suka gabata ne gwamnatin tarayya ta ba da sanarwar cewa an saki waɗannan mutane guda 13 da yan kungiyar Boko Haram din ke garkuwa da su wanda suka hada da malaman jami'a guda 3 da aka garkuwa da su watannin baya da suka gabata da ma waɗannan mata da aka kame akan hanyar su na zuwa Lasa yake karamar hukumar askira uba dan zan yi zagwata daga cikin kawar su wato jami'ar asanna ne da Allah ya ware suwa kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chuku yace an kame waɗannan mata ne sakamakon kwatamuna da aka yi musu lokacin da suke daka gawar wannan kabar ta su da cewa shi bai san yawan waɗannan mata ba dan ba jami'an su bane kuma ba matan ma'aikatan su bane amma dai yana labarin cewa an yi garkuwa da su a lokacin da suke daka gawar kawar ta su Mr. Damian Chuku ya ci gaba da bayaninsa yana mai cewa
and among them since that time we've recorded only one woman inspector attached to CID who happened to be a very close friend of Ajini's, Ajini's sergeant.
Yace ko da shike akwai wata yar jami'ar yan sanda guda daya mai makamin inspector a cikin waɗannan mata da kuma kawar wannan mai rasuwa ce sai ta kasance cikin waɗannan mata da aka kame amma in banda ita babu wata jami'ar yan sanda ko kuma matan dan sanda da aka kame
so these policemen took the risk whether not better people or not with better people or not we see them today and they shot at them exploded them and the two star bombers exploded and feeling themselves alone no policeman was injured
yace a watan jiya ne kuma da misalin karfe 10 na rabi na dare wasu yan mata yan kunna bakin wake biyu suka rimbari ofishin yan sanda da ke garin Dikko a jihar Borno kamar wadda za su kai kokon su saboda wata damuwa sai jami'an yan sanda suka hango su suka kuma umarce su da su tsaya sai suka ki tsayawa sai jami'an yan sandan namu suka dauki wannan kasada suka kuma buɗa masa wuta wanda babu ya sada waɗannan yan kunna bakin waken su biyu kawai suka mutu babu wani jami'in yan sanda da ya ji ciwo kuma bomb din bai lalata komai a ofishin yan sandan ba a cewar kwamishinan yan sandan
the first time this cattle rustlers notably Boko Haram terrorists they corner some Fulani with their cow abducted some of them
a karo na farko kuma wasu barayin shanu da ake zaton cewa ayan kungiyar Boko Haram ne sun kora wasu makiyaya Fulani tare da shanun su da ma wasu dabbobin zuwa daji sai difiwon wannan gari na Magumeri ya samu labari wanda shi da kansa ya jagoranci jami'an yan sanda tare da sibilan JTR ko da waɗannan mutane suka ga cewa jami'an yan sanda za su ci masu sai suka saki Fulanin da aka yi garkuwa da shi da ma shanun da suke korawan da wata babban bindiga mai sarrafa kanta da ake kira General Purpose Machine Gun ga sunan duk mun kwato su kuma za mu nuna muku su kwamishin ya kuma koka game da matsalar fyaɗe da ya ce ana wa yara ƙanana a wannan jiha
50 year old man raping a 4 year old girl 7 year old girl 12 14 I am telling you was many of them the next thing you see letters from here and there that they are relations
ya ce matsalar fyaɗe yana da yawa kwarai da gaske a wannan jiha ya ce wani lokacin ma za ga mutum dan shekaru 60-50 ya ma yarinya a shekara 4 fyaɗe ko shekara bai ko kuma 12 wannan abin yana tada mana hankali kwarai da gaske ina ga muku mana irin waɗannan koke da dama muna da su da dama a gaban mu wanda ga misali za mu dinga karɓan wasiƙa a nan da can ya neman a yi watsi da wannan batu ko kuma wani babban mutum ya ce maka ai wannan dan uwana ne to haka dai muke ta fama da wannan matsalar a ce wai kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Daniel Chuku Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.